أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako, Khawatirul Qur'aniyya. Yau muna 20 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da 30 ga watan 6 2021. Can karatun da muka tsaya sati wancan wanda ya wuce, mun karanta ayoyi guda uku wanda suke ƙarshen suratu Ali Imran. Akwai ɗan bayani kaɗan wanda ba mu ƙarƙare ba akan aya ta ƙarshe. Yanzu za mu malam zai karanta mana ayoyi sai mu gama, kuma sai mu shiga sura ta gaba insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Sati wanda ya wuce mun yi bayani game abin da ya shafi wannan ayoyi, mun fassara gundarinsu a Hausa. Ƙarshen abin da za mu gama kuma za mu kammala shi ne ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wannan aya ta ƙarshe surata Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan mu da mu yi haƙuri, kuma mu ƙara yin haƙuri. Kuma sai ya ce wa rabitu, mana kenan ku yi murabata. Wannan shi ne malamai suka ce in ma ya kasance akwai iyaka ta musulmai da kuma wanda ba musulmai ba, za su iya kawo hari ko za su iya kawo wani abu na zalunci game da ƙasashen musulmi, sai a samu wasu tsare wannan iyaka, shi ne mana wa rabitu. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ribata yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa man 'alayha. Mutum ya irin wannan aikin kariya ga addini, akwai ma'ana ta shamil ko wanda ta kunshi gaba ɗaya, wanda malamai suke badawa akan ar-rabat ko kuma ar-ribat, shine mutum ya ba addini kariya, ya ba al'umman musulmi kariya ta kowane ɓangare. To sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan idan mutum ya yi na sa'a guda ko na rana guda, to ya yi duniya da abin da ke cikinta. Akwai ruwaya ta Imamu Ahmad daga Fudala bin Ubayd, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mayyitin yuqtamu ala amali, kowa so diyawa wanda ya mutu za a kashe shi akan aikin shi. Yace illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, sai mutumin da ya mutu yana bada kariya ga daular musulunci ko addinin musulunci. Sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yanmu, shi nashi ma'ana karuwa yake a kowane lokaci. Inda za a ce da ya mutu lokacin yana lada 1000, to ladan shi karuwa zai ta yi, zai zama 2000, ya zama 3000, ya zama 100,000, ya zama 1,000,000,000. Sabanin wanda ba irin wannan aiki ba yake randa ya mutu in kaza amalu aikin shi ya tsaya to amma shi murabit aikin shi yana ci gaba inji sallallahu alaihi wasallam to wannan albishiri ne manzo Allah yake tsira da amince Allah tabbata gare shi game da duk wanda ya kasance mai imani ne yayi kokarin ba mu addini kariya kada ya sake ya shiga cikin wani abu wanda zai zama to ya takura mu addini ko kuma ya takura mu al'ummar musulmi to wannan duka suna daga cikin abubuwan da musu dace ba akwai ruwaya ta Imam Bukhari hadisin Abi Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham wa abdul khamisa in utiya radiya wa in lam yu'ta sakhit ta'isa wa intakas wa idha shaka falan taqash sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin Abi Huraira yake cewa ya tabe yayi hasara duk wanda ya zamanto bawan dinari mutumin da ya zo bai da guri sai kudi ina za ka daga ina take shi dai kudi shine gurin shi babu gurin addini a ciki babu guri na duk wani taimakon al'ummar musulmi ko kuma musulmi a shi dai kudi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance wannan ne halin shi to wannan mutumin ya tabe yayi hasara yace ta'isa abdud dirham bawan dirhami shi ma wannan ya tabe kenan kudade na da dinar da dirham wa abdul khamisa da wanda shi kuma kaya kayan sawa shi dai sa kaya mai kyau masu tsada zai iya kashe duk kudin da zai kashe kaya botar shi yana botata ma kayan da zai sa sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi ma ya tabe yayi hasara to yana daga cikin kuma hali mara kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce uqiya radiya wa in lam yuqta sakhit mummunan hali na shi irin waɗannan in ka bashi kuɗi to zai rarra kai zai ga maka magana mai kyau za ku mu'amala mai kyau in kai mai kuɗi ne zai ji nauyin ka ya daga girmama ka amma idan baka da kuɗi to shikenan ba kowa bane kai ko da bawan Allah ne kai to sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hali ne mara kyau na hasara wallan yuta sakhit din ko ba a bashi ba yayi mushi ya rika fadi ma mutane manganu wanda ba su dace ba dan me dan ba a bashi kudi ba to sallallahu alaihi wasallam anan yana karantar da mu kenan duk wani abubuwan dinare dirham wasu kaya da za a sa duk wani abun duniya kenan yanzu ka zana duk irin kudade ne yanzu to gaskiya mutum ya kare addinin shi ya san yanda zai bautata ma Allah ya bada muhimmanci ga tauhidi da bautar Allah amma ba wai neman kuɗi ba ko kuma sa kaya ko wani mulki ko abin da ya kama da haka to wannan yana da kalkashin ita wannan aya ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sai Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe ko kuma ya ce wattaqullaha shine attaqwa malamai suka ce mutum ya sanya wani abin da zai zamanto mishi tsakanin shi da wuta wani shine attaqwa kai sallah mai kyau kai azumi mai kyau ka gabota ta mu Allah da kyau wannan botar ta zaman to ma kariya ga wutar jahannama to wannan shine tsoron Allah shine attaqwa fi jami'i umurikum wa ahwalikum balati a dukkan halayen ku ji tsoron Allah a dukkan wani lamari namu mu ji tsoron Allah mutum zai kasuwanci ne zai neman ilimi ne zai noma zai ko kiwo duk abinda zaka yi rayuwarka za a yi aure a gidanka ko za a yi suna a gidanka ko za a yi wani abu wanda yana da alaka da yau da gobe kuma yana da alaka da addini to ka ji tsoron Allah a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Mu'az lokacin da ya aika shi mai wa'azi zuwa ga Yaman sai ya ce mishi ittaqullah haythu ma kunt yace ya kai Mu'az ka ji tsoron Allah duk inda kake a kowane lokaci yace wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha karkayin aiki mai kyau zai goge maka mummuna wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin yace kuma mutane ka mu'amalance su mu'amala mai kyau halayenka su zamanto masu kyau la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah duk wanda ya aikata haka to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ya samu rabo a nan duniya da kuma gobe kiyama wannan kenan shine karshen surata Ali Imran muna fata Allah subhanahu wa ta'ala an kwana da mu da abin da yake ciki na aiki wanda yake na hali ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu daman hanuwa surar da za mu tashi ta gaba ita ce suratul nisa'i
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
الله سبحانه وتعالى yake cewa ba da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas taqu rabbakum ya ku wanda kuka ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi wanda khalaqakum ya halice ku min nafsin wahida daga rai guda wa khalaqa minha zawjaha ya halita mu ita wannan ran matarta wa bassa minhuma kuma sai ya watsa ya samar da rijalan kasiran mazaje masu yawa da wannan ran guda wanda aka fito da matar shi a jikin shi wa nisaa haka kuma su ma mata masu yawa wattaqullahu ku ji tsoron Allah Allah da allazi tasaaluna bihi wanda kuke roko dan shi wal arham da kuma zumunta wanda yake cikin ku guda ne inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah subhanahu wataala ya kasance a game da ku mai yin muraqaba ne ma'ana yana sa ido yana da wakilan shi yana ganin ku duk abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala ya sani. Abdullahi dan Abbas yake cewa ita wannan sura suratul nisaa ta sauko a Madina haka kuma ruwaya ta ibn Mardawi da Abdullahi ibn Zubair da Zaid ibn Sabit akwai Imam al-Hakim ya yi ruwaya daga Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ita suratul nisaa lalle da ita ma kenan ta sauko a Madina sai wasu ayoyin da malamai suka bayani to ruwaya ta Imam Hakim daga Abdullahi dan Mas'ud sai yake cewa wata ruwaya wanda Imam Ibn Kathir ya kawo ta duk da cewa malamai suna bayani akan ita wannan ruwaya yake cewa inna fi surati an-nisa'i la khamsu ayatin ma yasurruni anna li biha ad-dunya wa ma fiha. Abdullahi dan Mas'ud yace a cikin surar wannan da zamu karanta akwai wasu ayoyi guda biyar yace sun yi mini duniya da abin da yake cikin ta yace aya ta farko inna allaha la yadhlimu misqala dharra akwai cikin surar zamu karanta wata aya wanda Allah subhanahu wataala a cikin ta yake cewa Allah baya zalunta mutum daidai da kwayar zarra daidai da wani abin da yake da karami wanda ido baya gani to Allah bai zalunci wayin ta ku hasalata yudaifuha in kuma aiki mai kyau ne sai Allah ya dillinka yace to wannan ayar ta yi mini duniya da abin da yake cikin ta inji Abdullahi dan Mas'ud. Aya ta biyu Allah subhanahu wataala yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum aya ta ke cewa idan kuka nisanci duk abin da suke manya-manyan zunubai to zamu kankare muku kanana to kaga wannan sai Abdullahi dan Mas'ud yace wannan ayar ta yi mini duniya da abin da yake cikin ta kuma idan mutum yi fadalolin wannan ayar ayoyin zai tabbatar da haka Allah ba zai zalunce ka ba in kai aiki sai ya lullumka maka Allah ba zai kama ka da abubuwa ba wanda suke na zunubi in dai ka bar wannan manya-manya da ya hana to lalle kananan nan Allah zai gafarta maka ya kankare maka sallallahu alaihi wasallam ya yawo labari daga haji zuwa haji shekara kenan akwai kankarar zunubi arfa zuwa arfa juma'a zuwa juma'a daga sallah zuwa sallah lokacin da mutum ya alwala akwai kankarar zunubi mana akwai wurare wanda sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa Allah yana kankare mana zunuban mu to wannan sai mu yi kokarin nisanta manya-manya kaba'irin zunubi. Aya ta uku Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce wanda ta yi mishi duniya da abin da yake ciki inna allaha la yaghfiru an yushraka bi Allah bai gafara da duk wanda ya gama shi da wani a wajen bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da duk abin da ba shirka ba Allah yana gafara to kaga wannan ayar ita ma idan ka jibe ta lalle zaka san tabbas ta yi duniya da abin da yake cikin ta babu abin da bawa mai imani yake so kaman ya ga Allah ya karbi aikin shi Allah ya mushi gamara to wanda yake mushriki ne mai hada Allah da wani a wajen bauta ko a wajen biyayya ko a wajen da'a ko a wajen umurni ko a wajen hani ba sai tsahi ba kada yake zamantowa shirka da Allah akwai abubuwa da yawa wanda muna ganin su kamar wasu abubuwa ne kanana wanda za a kiraye su malam a shi kuma malam boka ne saboda tsubbin da zai kulumbotar da zai daidai yake da dan boka wanda zai rubutu da abubuwa ya soka wasu abubuwa ya sa gashi ko ya sa kaza ko ya sa kaza dole shi ma shirka ne koda an sauya sunan koda an ce malam shirka ne dole sai mun nisanta wannan to shi ko abinda ba shirka ba to Allah subhanahu wataala zai bawa gafara a gobe kiyama idan mutane suka zo akwai wanda sun cancanci shiga wutar jahannama Allah madaukakin sarki zai musu gafara ya musu kallo kallo na rahama ya ce bawa na ka aikata kaza ya ce ya ubangiji ka aikata kaza bai garrama ba ko guda shikenan sai Allah ya ce to na yaye maka ka je ka shiga aljanna to irin wannan gajiya duk wanda ya zamanto mai shirka da Allah bai samu wannan saboda Allah ya ce Allah yana gafara amma shirka Allah bai gafara duk abinda ba shirka ba Allah zai gafarta ba mutum ba dole sai an zara ba zunubi kaza in dai ba shirka bane to akwai gafara Allah ana sa rai aya ta hudu Abdullahi dan Mas'ud yace wanda ta yi mishi duniya da abinda yake ciki yace walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajidallaha tawwabur rahim yace su bayan Allah na gari sahabbai da kuma mu gaba daya al-ibratu bil mumin lafzi la bi khusus sabab kamar da malamai suke cewa da a ce walau annahum iz zalamu anfusahum lokacin da mutum zalunci kanshi sai zai ce ba manzo a nema mun gafara to lalle ne za su ga cewa Allah zai gafarta musu mara kenan wannan aya ce mai girma duk zunubin da kai kakka hudda rai cewa Allah zai gafarta maka a'a kasan cewa duk abin da ka aikata Allah mai gafara ne kakka ce Allah zai gafarta maka ba zunubin ka yayi girma abin da kai shekaru sun yi yawa a'a idan ka girma akan zunubi duk shekaru koda nawa ne to a koda karshen rayuwarka ka tuba 70 60 80 100 to Allah subhanahu wataala in dai tawbatun nasuha ce garanti ce to Allah zai gafarta maka kuma ma cikin rahamar shi zai iya canza maka zunubin da kai na shekara 80 da zunubin da kai na shekara 100 Allah ya maida su lada to wanda kira daga cikin rahamar Ubangiji Abdullahi dan Mas'ud sai yace wannan aya idan na kalle ta ta yi mini duniya da abin da yake ciki kuma duka wannan ayoyi suna nan a cikin surar nan da zamu karanta suratul nisa aya ta biyar ta karshe yace wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima duk wanda ya aikata mummuna mutun ya jima yana saban Allah ko kuma ka zalunci kanka da yin aiki na shirka da Allah saboda duk wani zunubi bai kai shirka ba to ko shirka kai thumma yastaghfirullah mutun ya ce astaghfirullah Allah na tuba Allah na yi nadama Allah kankare mu to Allah zai kankare mishi zubban shi gaba daya yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara ne kuma rahiman mai jin kai ne Allah zai ji kanshi ya gafarta mu zunuban shi kaga wannan ayoyi ne matuƙa wanda suka kai wajen cewa Allah subhanahu wataala ghafurur rahim ne kuma bawa ji inda ya kai zai iya saba ma Allah abinda ake so mutum ya tuba duk lokacin da ka gane cewa kai wani kuskure to kai gaugawan tuba to wannan ita ce zuciya mai kyau wanda za ta kai mai ita zuwa gidan aljanna Allah samu daga cikin irin waɗannan sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijin to nan idan muka diba zahiri zamu ga cewa Allah madaukakin sarki da yake mana mu ji tsoron shi to sai zai zano mana asali kai dan adam asalin dan adam ko wane ne shi ko balarabe ne ko da afirka ne baka wata ko bature ne ko mutum din yaya yake asalin shi Allah subhanahu wataala kenan yake mana bayani anan shi yasa Allah yace ya ayyuhan nas ba ce ba ya ayyuhal ladzina amanu mana kenan nan duniya gaba daya Allah yake magana da ita mutane na farko da mutanen karshe yace ku ji tsoron Allah wannan Allah ya cancanci aji tsoron shi saboda shi ya halince ku daga rai guda. Idan mutum ya diba hikimar Allah da kuma tsarin shi da kuma kudurar shi da yanda ya halince Adam alaihi salam daga ƙasa, ƙasa ma mataki mataki, tun tana danya ta goma mai yabki mai tsami ta bushe ta zama to kamar kasko tukunya, to haka Allah ya annabi Adam alaihi salam. Sai nan kuma abun mamaki na biyu, sai Allah ya huto da matar shi a cikin shi daga hakarkarin shi. To wannan ashe Ubangiji da ya aikata wannan, to lalle ne tabbas ya zama wajibi akan cancanta mu ji tsoron shi. To wannan kenan, duk wanda Allah ya sa daga cikin masu rago to zai ji tsoron Allah. Kuma wannan aya ce mai girma wanda za ta nuna maka lalle Allah ya cancanci abota ta mishi shi kadai, kuma a mishi duk wani abin da ya dace wanda yake na biyayya. Malaki cewa ya kulu ta'ala amiran khalqahu bi taqwahu wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika la. Tsoron Allah anan malaki yace umurni ne Allah yake yi mu yi kokarin bota ta mu Allah shi kadai wanda kan mu hada shi da kowa. To dan muka aikata haka lalle ne tabbas mun ji tsoron Allah. Min nafsin wahidatin wa hiya Adam alayhi salam, dan da Allah yake cewa allazi khalaqakum min nafsin wahida, kenan nafsu wahida rai guda ana nihi da annabi Adam alayhi salam, shi ɗaya ne a da. An yaso kuma sai matar shi ta zo ta biyu, kuma shikenan sai suke arman tagwaye tagwaye suke aiko. Haka aiki tagwaye mace da namiji mace da namiji, sai a gama dan wannan kanan wannan da ɗan uwan wannan, ma'ana kenan namiji da mace. To haka ana nan ana nan ana nan, wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, sai duniya ta cika daga mutum ɗaya ne annabi Adam alayhi salam. To ashe wanda ya cancanta a ce mun ga girman Allah, mun ji tsoron shi, mun bautata mishi. Akwai riwaya ta Ibn Abi Hatim daga Abdullah bin Abbas yake cewa khuliqal mar'atu min ar-rajul, ita mace an halice ta daga namiji. Fa ja'ala nahbataha fi ar-rajul wa khalaqa ar-rajul min al-'ard, ita asalinta duk wani kori ko duk wani guri duk wani dumuhat bai wuce mace alakarta da namiji. Shi ko namiji Allah subhanahu wataala sai halicce shi daga ƙasa, shi da annabi Adam alayhi salam. Fa ja'ala nahbatuhu fil ardi, so jiyawa shi kuma za ka ga cewa dan adam guri shi bai wuce duk wani abin da yake yana da alaka da ƙasa, abin da ya shafi dukiyar shi, abin da ya shafi rayuwar shi, abin da ya shafi hutun shi, abin da ya shafi kaikawan shi, duk abin da za ka diba na dan adam sai ka samu yana da alaka da ƙasa, babu abin da bai da alaka da ƙasa. Shi yasa dan adam shi ma wani yanki ne daga ƙasa, shi yasa take jan shi. Ita kuma mace da yake wani yanki ne dan adam, to ita ma kowane lokaci a liƙe yanki ne na namiji, to a liƙe take da shi. Mala sai ce fa sibu nisa'akum aw fahbasu nisa'akum, mara kenan ku yi kokarin kare mate kunku, kada ku bar su suna garramba a titi. Kaka ce ma matarka in kin ga dama ki huta, in kin ga dama ba sai kin tambaye ni ba ma, kawai ki bar kile wajen mai gadi ko ki bar kile wajen mai shagon, inda zo zan amsa. Wannan ba tsari bane, yana daga cikin abin da yake rusa tarbiya. Duk mai mace dole sai ya sa mata lizani, saboda shenan zai iya fuskantar ta. Akwai hadisi na a cikin sahihi Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mar'ata khuliqat min dil'in, khuliqat min dil'in, mace an halice ta daga irin wannan wannan kashi na nan. Yace wa inna a'waja shay'in min al-fidli ala, kuma shi kanshi kashin hakarkarin na sama wanda yafi kowanne karkacewa, inji sallallahu alaihi wasallam. Yace fa iza zahabta tuqimuhu kasartahu, in kai niya kashin hakarkari ka ce ka meke shi ya zamanto sak, to sai dai ka karya shi, inji sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayani ne akan hali na mace. Sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ga mazaje, musamman wanda suke da iyali. Ka ce matarka sai ta zamanto sak kamar wata sahabiya bai wata zunubi, ba za ta fata ma rai ba, abinda kake so za ta yi 100%, to ne tabbas kana da aiki. Abu ne wanda ba zai yiwu ba, sai dai kawai kai haƙuri, abin da yake na daɗi ka ji daɗi, abin da yake na wahala ka sha wahala. Sallallahu alaihi wasallam sai ce wa iza istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwaj wa fiha iwajun, duk abin da zaka yi na rayuwa kace zan gina gida in sai kaza in sai kaza a ƙarshe sai kace zan harmi wata mace ka ta gida to dan ka kata a cikin wannan gida in sallallahu alaihi wasallam shi wasiyar shi zaka iya jin dadi da macen to zaka ji dadi amma ka tabbatar da cewa tana da karkata kaga wannan daga cikin babul ishra wanda malamai na musulunci suke karantarwa a littafin fiqh sai ga arubuta babul ishrati wannan babi ne wanda yake magana akan zamantakewa tsakanin namiji da mace suna wasu malamai suke cewa da duk wani saurayi da zai arme ya kamata ya san wannan babin kafin ya arme dan ya san wace ce mace ita ma mace ta karanta wannan babin akwai abubuwa da aka bayyana na cewa namiji haka yake ta san shi ya san ta sai ai zama na sanayya ba zama na jahilci ba wanda da gara ta kare an shiga zage zage an rabu to kaga kenan wannan babu tarbiya babu sanin namiji ya san wace ce mace ita mace ba ta san wane namiji yanda namiji yake rayuwa yau da gobe tsakanin shi da maza komi a cikin kuzari ne ake saboda mace da namiji ba ɗaya bane to in yazo ya zauna da mace sai ya tsammani ita ma haka ne in yace tashi mu je kaza sai ya zo kofar gida yana ta jira ita kuma tana shahe shahe ta huddo kaya kamar goma tana zabe wanne ne zata sa shi kuma yana kofar gida yana tsammanin kamar namiji ne kawai in yayi wanka ya sarce kanshi sai sa takalmin shi fitar sai yayi jira minti 1 minti 2 minti 10 minti 20 sai ta fada wani ma karshen ta sai waɗanda za su rabu to kaga wannan bai san ba wace ce mace sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin mace Allah alqur'ani me yake ce mana awamayun yashau fil hilyati wa huwa fil fisal ghairu mubin ita mace alqawaci dole ka barta ta yi abin da take so a bangaren wajen kawa in ka zage ta ka hudda ta daga nan to ka hudda ta kame da ta namiji za ta zama to maza maza to saboda haka wannan sura mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana mana bayani ne game da abin da ya shahi hali na mace kuma ban abin anan shine kasancewar annabi adam alaihi salam Allah ya yi shi kadai kuma sai aka halicci matar shi a tare da shi kenan mace da namiji abu ɗaya ne wanda ba a raba su malaka cewa wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa min adam wa hawa rijalan kaseeran wa nisaa kenan da farko annabi adam na biyu aka samu hawawu to yin so kuma daga adam da hawawu shine aka yi tawatsa mazaje da mataye har duniya ta zo yanzu kuma wannan yana daga cikin maqasidish shari'a inda za a ce musulmai a ce ba a yin aure za a zauna kowa ya kasa yin arme ko kuma a ce an yi arme amma ba a aihuwa irin wannan abubuwan na zamani to dole kowa sai ya shiga cikin laifi a cikin musulmai saboda yana daga cikin maqasidi shari'a guda biyar wanda musulunci ya zo don kare su akwai hibzin nasl a kiyaye haɓaka ta ɗan adam yanda wanda suke kahurawa yamma suke yaƙi su kuma da wai ɗan adam ba zai haɓaka ba dole a kiyaye ɗa ɗaya ɗa biyu mutane kaza ne miliyan 7 da wani abu a duniya to kada ka kai miliyan 10 mutane za su mutu da yunwa da ishirwa kamar kaka ce duniyar ta su ce kamar sun san gobe su ko ba san komi ba babu wanda ya san nan da awa ɗaya me Allah zai yi a wannan duniya duka kirdado ne ake hashashe ne ake to saboda haka shi ko wanda bai san addini ba so diya irin wannan tunani sai ya ja shi ko kuma wanda ya tasirantu da wani abu al'ada ko kuma wasu manganu musamman koyon watsa labarai wanda ba na musulmi ba za a iya tusa mishi wannan abin a sa mishi talauci daidai da idan shi inda ai ku kaza zan sa shi lakwal to idan yayi rashin lafiya wa zai bani kudin kai shi likita idan yayi kaza idan yayi kaza idan yayi kaza bai san ba cewa Allah yake rike da kayan shi a nan sararin duniya babu wani dan adam wanda yake rike da dan adam babu shi Allah ne ya halitta shi kuma shi yake rike da kayan shi Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyahum Allah wata aya yace muke arzuta diyan ko kuma uwayen kuma albarkacin kaza wani zaka albarkacin ɗiyan shi ne yake ci ko kuma na hannun arziki hukum wa iyahun ko kuma uwayen za arzita su kuma ɗiyan su ma su kosani wani arziki da na iyayen kenan babu wata dabara wanda mutum zai yi ci a shi in yi aihu ne zai talauci bari dai aihuwa arziki ne babu wani arziki na duniya wanda yake da garanti kamar mutum a ce yana da iyali a ce fami su fami ce babba tun daga gegime a ce haya zuwa talabiri za a samu wani ma'aikaci wani likita za a samu wani ya je yin noma za a samu wani ya wani aikin magini ne shi ba min gaba ɗaya babu wani aikin da za a ce ga masu yi babu a ciki to kaga ba arzikin da ya wuce wannan amma kun wanda ya zamanto a kowane lokaci sai dan aro irin mutumin da ya tsaya da iyan biyu a bariki shekaru suna ta yawa ka kai shekara 70 ka kai shekara 80 sun girma kana tsammanin kai mai kuɗi ne ka biya musu kuɗi sun dai turai suka saba da rayuwar turai suka yi arme suka zauna a ciki shikenan kai ka zama maraya tunda a lokacin kai iyayenka sun rasu shekaru sun ja baka da kowa sai dai dauko iyan aro wannan wai wanda ma Allah ya sa mai ganewa ne amma idan ba haka ba sai ga mutun ya wahala amma wanda za a ce yana da mateki yana da ƴaƴa za ka samu mutun da zai rayu a cikin karama kuma Allah subhanahu wataala zai ruha mishi asiri wajen tsuha domin lokacin yana bukata yanda ka san yaro karami lokacin da aka haife shi yake da bukata to haka lantiyo idan ya tsuho shi ma yake bukata shi yasa yana daga cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kada kai shi ma irin wancan tsuha yana daga cikin azaba mutum ya tsuho ko ya zama to har baya tashi bai yan wani da komai to ina a ce bakka da ɗaya ba jika ba komai ga kanin kai kadai kaga kina akwai wahala akwai azaba to saboda haka duk wani abubuwan da ake wani na kururuwa rage aihuwa da sauransu abubuwa ne na yahudancin tunani ne na wasu falasifa wanda suka tsaya suka tunani wanda ake ce mai saqim wanda bai da wani albarka a ciki to saboda haka anan Allah subhanahu wataala kun gani biyu ne amma kuma yanzu duniya gashi miliyika an kai miliyar wajen bakwai ko kuma miliyar takwas da wani abu to saboda haka ita wannan halitta wanda Allah subhanahu wataala ya dan adam to dole ta ji tsoron Allah saboda bi ta diba asalinta to wannan sura idan ku kalle ta farkon ta aka ce suratul nisaa sai take karantar da mu wata gaba mai girma game da abinda ake bayani da shi a yanzu shine na haƙƙin mata a ce wai a musulunci ne ake zuwa da wanda za a ce su waye kai mutane za su waye ma mutane kai akan haƙƙin mace ai musulmi sun takura ma mace sun sa mata hijabi musulunci ya takura ma mace wai ya ce namiji sun yi arme wai za ta huta ma sai za ta tambaye shi dan me yasa ai ita ma tana da haƙƙi yanda zai huta kawai ita ma haka ne za ta huta mana suna ganin waɗannan duka maganganu waɗanda suke marasa kyau wanda ba su da duk wani wanda yake marasa nazari su zai wadi akan matsayin cewa an takura ma mace to sai ga wasu daga cikin musulmi ma suna ɗaukar irin waɗannan tunani wannan tunani ne wanda yake fe da tushe domin tarihi kamar yadda malamai suke cewa at-tarihi la yarham duk abin da yake tarihi ne kasancewa wannan irin da ya waiwaye ka to bai ma rahama me yake ni anan shi ne cewa in kana so ka aikata aiki mai kyau dan misali dan adam yana da huska biyu ko kai mai kyau ko kai mara kyau inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura to in ka lokaci yayin ka kai to ka san cewa dole sai an faɗi in kai mutumin banza ne baiwa a shahi a kokolluwan mutane a ce a wani ai mutumin kirki to wannan tarihi kenan lokacin da za a zo tarihin ka dole sai wannan abin ya bayyana ko duk lokacin wanda zai karatu littawai da zai karanta musamman musulmi sun yi littawai iri-iri kala-kala ake magana akan hadarori ma'ana ci gaban ko kuma al'adu na mutane daban-daban irin mutanen China irin mutanen Asia irin mutanen Turai da mutanen Afirka da sauransu kowanne sai malamai su yi bayani yaya al'adar mace take a cikinsu yaya matsayin mace sai a karanta duk wani abin da ake cewa na haƙƙin mace a nan Afirka ne ake maganar shi amma a Turai har yanzu akwai hatta albashi wannan na aikin gwamnati akwai wanda ba ɗaya bane da mace da namiji ko almai ne ko faransa ko a cikin daidan 'yan Turan akwai wanda albashi ma ba ɗaya bane saboda sun san namiji shi yake da ɗiya shi yake ɗauke da gida shi yake kaza amma su wannan ba abin magana bane a kansu sai musulunci da yake kaza da yake kaza shi kuma sai a haro mishi saboda wata manufa daban a Turai nan da kamar ƙarni dubu shekara 1900 da 'yan kai hatta a faranshi mace ba kowa bace ita suka ce ma a hadara ta China duk wata fitina da duk wani bala'i da duk wani jaraba in mutum yana so ya hallaka ta kowai mace duk wani abin suka dora su a Turai a shekara ta 1900 wani abu ma kayan 2000 Turai suna ganin in ana neman iblis na farko shine mace kuma har yanzu akwai arbuce ki a cikin littafin injilan da suka yi irin wannan ta banza wanda suka canza addinin kristanci to irin wannan abubuwan suka sa ma mace suka kulla mata to shine idan kaga mutum anan musamman a cikin musulmai ko wata mace tana babato haƙin mace to kasancewa ba gidaje ne a mutsa ilimi na musulunci bai san ba abinda Allah yace bai san ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a game da mace hatta larabawa a jahiliya kafin zuwa musulunci ai mace ba kowa bace a cikin su alqur'ani ya ba mu labari in mutum aka aiwa mishi mace to kusan sati guda ma ido hudu ma ba sai da mutane dan kasance mishi ni aka samu yace mace yana ganin wannan kaskanci sai oyi sai ya je can cikin daji cikin wani dutse kuma wannan mace inda za ta dan taso to sai ya je ya rami ya binne wannan larabawa a jahiliya kafin zuwa musulunci amma da musulunci ya zo karrama mace ya girmama ta diya ce yanda namiji yake ita ma haka take sai dai kowa da haƙin shi shi musulunci ba abu ne wanda wai dan kwa dan mutum maganganun shi zai sa wai a canza wata doka misali a ce a musulunci yayi kaza yayi kaza ya saba wa mace ya takura wa mace sai mu ce a to yanzu ku zo shikenan wannan magana da kuke cewa ya takura wa mace bari mu shahi to musulunci ba haka musulunci yana zaman kanshi idan mutum yana so ya san addini menene matsayin mace a cikin addini menene matsayin yaro a cikin addini to lalle tabbas ya zo ya karanta alqur'ani ya karanta hadisi ko malamai su yi littafai da yawa don musulunci ba jahili bane littafai sun wuce a ilga wanda suke bayanin sai ai bayanin mace a turaiya take kuma sai a zo musulunci sai ai bayanin mace a tana hadara ta tana ya take kuma sai a dawo musulunci sai ai bayanin mace ya take a lokacin jahiliya na larabawa sai a dawo musulunci sai kaga abin yayi kyau musulunci ya karrama mace ya girmama ta kadiba rayuwa na arme wanda musulunci ya tsara duk duniya ba za ka samu ba inda mace take da matsayi da daraja ta zamanto sarauniya kamar a ce a gidan arme namiji duk abin da zai tun yana yaro karami da ya fara balaga ya fara neman aiki ya fara biye burin shi ya samu yayi gida ya samu yayi aure yayi iyali shi zai dauki nauyinsu zai biya ruwa ya biya wuta ya komi zai je Kotonu ya je Lagos ya je ina ne ya je Tana kasuwanci yake zai je Libya da hatsarin da ke hanya zai je Algeria ba dan komai ba dan ya samu wani abu kuma wani tana waya yayi arman da yaran da macen suna nan gida suna zaune shi kuma yana ce yana gwagwarmaya duk wata ya aiko musu ya biya musu ruwa ya biya musu wuta ya saya musu abinci duk abin da za su yi da kayan sawa to duk a duniya ba inda zaka samu irin wannan babu wata hadara ko a China ne ko kuma ka je America ko ka je Turai irin su Faransa da su Almania da su Ingila babu inda zaka samu mace dukkan su mafiwa rabi rabi ne yake in za ku arme da mace akwai takarda zan biya ruwa ki biya wuta wannan yayi wannan watan in na sai kayan miya to watan gaba kai zaki sai kayan miya ne kuma sai shikawa haka suke zaune in suka je hotel kowa zai komar da abin da zai ci halizan ta shinkawa to kai zaka biya kanka ita zata ci abin da zata ci ita zata biya haka ake zama a Turai ko gobe duk wanda ya zauna a Turai ya sai da wannan to amma wai sai a zo nan Afirka sai a ce a musamman kun kasashen musulmi sai a ce yancin mace kuma sai ka samu wasu ma wai har suna biya su saboda an zo da project da wani kudi ko kuma da wani abin da mutum zai samu wani matsayi ko kuma wada shi sai shi ma ya biya su a ce yancin mace to babu su kansu matan da suke wadan haka inda za a ce sun san irin darajar da musulunci ya ba su to lalle ne sai su ma Allah godiya a rayuwa da ake ta musulunci idan mace tace musulunci bai ba ta yanci ba to shikenan inda a ce akwai wani alƙali sai a biya mata moza ta kai Togo ta je ta ga inda mata suke sarke dila a Telam ko kuma a kai ta Kotonu ko nan mutum ya gabas ma irin wasu Sudan su Chadi sai ka ko Lagos sai ka ga mata suna gini wata tana busa katanga tana kantir wata tana buga ton amma mu nan mana ke na rayuwa ne ake rayuwa na daraja rayuwa na mutunci amma kuma duk da haka sai Bature da yake shira so ya lalata zamantakewa musamman tsakanin miji da mata da ɗa da uba shine sai zo da wannan abubuwa guda biyu yancin mata yancin yara wane ne zai armi mace ya kaya ta gidanta a ce wai dan ya musguna mata da ya ci mutunci wane ne zai aure ya ayi hida a ce wannan dan bai da mutunci a wurin shi bai da daraja dai aihe shi dama dai takura mishi ne yana da wahala to wannan ayar ko kuma wannan sura mai girma za ta mana abubuwa haƙi za ta mana bayani hakuna jiyawa wanda suke da alaka da haƙi na mata wanda Allah subhanahu wataala ya mana bayani tun nan da shekara 2000 wani abu da sauransu kenan babu wani wanda yanzu zai bayani idan kana son bayani akan haƙin mata sai ka zo alqur'ani kuma musamman ita wannan sura idan muka zo bayani za ku ga bayani dalla dalla wajen gado wanda a wannan bangaren kuma dukkan wata hadara dukkan wani cigaba na duniya ne yanzu zaka cewa bai ba ba mace irin wannan abu su a turai mutum idan ya zo mutuwa ma zai iya ba karen shi zai yi wasiya dukiyar shi gaba daya karen shi da gidan shi a daukan mai masu aiki a rika biyan salar har karen ya mutu kai ina yanci yake ko kuma ina daraja ta dan adam ga mutane zaka ba kare ko kuma wani mussa ko abin da ya kama da haka to saboda haka addinin musulunci addini ne inda za a ce mun karance shi lalle ne muna da wani abu wanda yake da mai tsada a wajenmu a ce mun kula da shi mun yi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya da kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za mu samu tsari da albarkar rayuwa kuma a gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya samu daga cikin wanda za su da gida aljanna Allah ya gatar da mu Allah subhanahu wataala bayan ya tauba saminhum rijalan katiran wa nisaa yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke roƙo da shi sai mu ce dan Allah ka bani mana kenan kana son wani abu a wajen dan uwanka ko kuma dan Allah kakka muni abu kaza ko dan Allah kai hakuri to wannan shine ma'ana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi kuke ta roƙo da shi wal arham kuma yan uwantaka sai ka ce wane ni dan uwanka ne ka bani abu kaza ko kuma wane ni dan uwanka ne ya zaka muni kaza mana kenan wannan in ma ya zaman to ka gama mutun da Allah ko kuma ga mutun da yan uwantaka wannan duka kariya ce in ma ko mutum ya samu abu kaza ko ko mutum ya zamanto ya samu kariya da abu kaza inna allaha kana alaykum raqiba malaki ta huwa muraqibun li jami'i a'malikum allah madaukin sarki yana sa ido da duk aikin da muke aikatawa wa ahwalikum kuma duk halin da muke kada kai tsammanin allah baya ganin ka allah yana nan wallahu ala kulli shay'in shahid a wata ayat suratul buruj Allah subhanahu wataala ke cewa dukkan wani abu da ka sani to Allah yana shaidawa akan shi yana nan da ilimin shi malai cewa fi sahihi wa fil hadisi sahih i'budullaha ka'annaka tara muraqaba Allah shine mutun ya zamanto yana bauta Allah kamar Allah yana ganin shi yana game da Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in baka ga Allah to shi Allah yana ganin ka kene idan sallah zakai in azumi zakai in menene zakai ka tsaya ka yi shi da kyau domin Allah madaukakin sarki yana ganin ka sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa innahu yarak to lalle Allah madaukakin sarki yana ganin ka malai cewa hadha irshadun wa amrun bi muraqabati raqib malai cewa wannan akwai sa hanya da kuma fadakarwa da cewa Allah madaukakin sarki yana ganin mu duk ko idan ka san girman Allah kuma ka dibi ayar da Allah ya ce allazi khalaqakum min nafsin wahida ka dibi cewa ya Allah ya halice ka to lalle tabbas zaka ji tsoron Allah walihaza zakara ta'ala mala yace dan haka sai Allah ya ambaci cewa anna asalul khalq min abi wahidin wa ummin wahidatin Allah ya halice mu daga baba guda da kuma uwa guda kenan Adam da Hawwa li yu'tafa ba'dhum ala ba'din Allah sai yake cewa dan shashin mu ya rika tausayin shashi bai dace ba mu rika musguna ma juna mutum ya zamanto halayen shi marasa kyau mutum ya zamanto mara haƙuri wanda duka bai dace ba mun karanta ƙarshen ayatul ladina amanu subiru wa sabiru kenan zamantakewa da za ta kasance tsakanin mu to ya kamata mu san cewa mu ɗan uwan juna ne mala ya ce wa yuhanninuhum ala du'afaihim ya kamata mu zamanto muna yi ma jimami ko kuma wani abun jin zahi duk wanda ya zamanto mai rauni ne to mu kalli raunin shi wa qad sabata fi sahih muslim min hadisi jabir bin abdullah al-bajali malaka cewa hadisi ya tabbata daga sahih muslim hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam jabir da abdullah yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qadima alaihi ulaika an-nafar min al-mudar wa hum muhtajuna akwai wasu daga cikin kabilar mudar sallallahu alaihi wasallam yana Madina sai suka zo. Lokacin da suka zo sallallahu alaihi wasallam da ya kalli jikin su yanayin su yaga cewa suna cikin rashi, mana ba su da kaya mai kyau, da kagan su ka san sun wahala, babu wani abinci mai kyau. Faqama fa khataba an-nas ba'da salati dhuhr, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi sallar azhar sai tausaya musu, sai tashi ya hawo minbari yake huduba. A cikin huduba shi sai yake cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida, sai karanta farkon wannan sura har sai da kai karshe wattaqullaha allazi sa'aluhu bil arham innallaha kana alaykum raqiba. Sai kuma sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha summa haddahum ala sadaqa. Kina annabi sai karantar ga asalin kowa tare muke ɗan uwan juna ne, kuma ya kamata mu san cewa Allah subhanahu wataala yana kallon mu, yana tare da mu, kuma kada mu sake mu manta da Ubangiji. To annabi da ya musu wannan wa'azin sai ya ce musu, to ya kamata ku yi sadaka, waɗannan ƴan uwa namu da suka zo ya kamata mu tausaya musu, mai kawa mai kaya ya kawo, mai abinci mai kaza mai kaza. To shikenan sallallahu alaihi wasallam yana zamne, fa qala sai yake cewa tasaddaqa rajul min dinarihi wa min dirhamihi min sa'i burrihi. Annabi sai yake cewa mai dirhami guda ya kawo, mai zakka guda shi ma ya kawo. Ha hadisin yana da tsawo, ganin cewa lokaci yayi, sai zamanto wasu suke ganin a sadakan nan sai abu mai kyau, sai abu mai girma, sai wani je kawo dan hatsi ko dan sha'ir a hannun shi haka, sai zo wajen gaba annabi sai zuba. Lokacin da mutane suka gani sai suka ce a kenan ana iya sadaka da dan abin da bai taka karya ba, sai kowa ya ta kawowa, sai aka tara abinci, aka tara kayan sawa, sai aka ba su. Sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man sanna sunnatan fil islam hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah. Sai annabi ya ce duk wanda ya sunnanta abu mai kyau to za a ba shi ladan wanda ya koyi da shi, za a ba shi ladan wanda ya koyi da shi har ya zuwa gobe kiyama. Allah ya sa mu dace. To wannan suna karantar da mu lalle mu so juna, mu riƙa tausaya ma juna musamman masu rauni. Allah ya sa mu daga cikin bayu na gari da za mu dakata abin da muke daidai. Allah subhanahu wataala ya sa mu ya ba mu ladan shi wanda kinin kuskure ne. Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.